This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da wannan lokaci. Aisha Mu'az ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin namu na safiyar yau Laraba, 25 ga watan Satumban 2024. Ta fatan kun waye gari lafiya. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanun labaran.
Shugaba Joe Biden ya yi amfani da jawabinsa na ƙarshe a zauren babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya wajen yankira da a samar da zaman lafiya a ƙasar Lebanon da kuma kawo ƙarshen rikici a Gaza. Jiya Talata, Isra'ila ta ƙara yin lugudan wuta a kan mayakan ƙungiyar Hezbollah da take ta'auna su a ƙasar Lebanon. Jami'an Ukraine sun faɗa cewa hare-haren Rasha na ranar Talata a birnin Kharkiv na arewa maso gabashin Ukraine ya kashe mutum uku tare da jikkata fiye da 30.
Kanun labaran kenan. A bangaren rahotanni kuma, yayin da ake ci gaba da zaman babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York, inda ɗaruruwan shugabannin ƙasashen duniya suke halarta, za a ji bayani a game da muhimman jawaban da aka gudanar a wuni na biyu na zaman zauren majalisar na 79.
Akwai jawabin mataimakin shugaban Najeriya Kashim Shattima wanda ya ce ga dukkan alamu Majalisar Ɗinkin Duniya kanta tana fuskantar barazana saboda muradun wasu ɗaiɗaikun mutane da kuma na wasu ƙasashe da ke cin karo da muradun Majalisar Ɗinkin Duniya ɗin.
Sannan a 'yan makonnin baya ne wasu jaridun Najeriya suka wallafa labarin neman barin aikin sojoji da dama wanda suka alakanta da matsalar 'yan bindigar da jajirtattun sojojin Najeriya suke ta fafatawa da su, wanda ya kici ya kicinyewa. Ko menene mahangar masana da masu sharhi akan al'amuran tsaro a kasar?
Mutane ba su la'akari randa mutane suka shiga wannan sojan. Kawai tunanin da ake randa suka ce a'a to mun fa mun bar soja, dokan aiki ta kai ce mun kai wa'annan shekarun ko 35 ko kuma 60 za mu bar gidan soja, sai a ce a'a saboda ko lalace ko tabarbarewar al'amura.
Muna da ƙarin bayani a cikin shirin. Sai kuma shirin baki mai yanka wuya tare da Murtala Faruk Sanyinna. Kuma a yau shirin zai taɓo batun rikicin siyasar cikin gida na jam'iyya mai ci ta APC a jihar Sokoto ne. Amma duk sai bayan mun fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaba Joe Biden ya yi amfani da jawabinsa na ƙarshe a zauren babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya wajen yin kira da a samar da zaman lafiya a ƙasar Lebanon da kuma kawo ƙarshen rikici a Gaza. Al'amura biyu da masu sharhi ke ganin da wuya su faru a nan kusa.
Even if the situation has escalated, a diplomatic solution is still possible.
Duk da cewa yakin na ƙara faɗaɗa, har yanzu akwai yiwuwar a sasanta wannan rikici ta hanyar diplomasiya. Wannan ita ce hanya ɗaya tilo da za a samar da tsaro mai ɗorewa, abin da muke ta ƙoƙarin cimmawa kenan, in ji Biden yayin da yake magana kan rikicin da ke ci gaba da ruruwa tsakanin Isra'ila da ƙungiyar Hezbollah. Kazalika, yayin da rikicin da ke tsakanin Isra'ila da ƙungiyar Hamas a Gaza ya kusa cika shekara ɗaya, Biden ya buƙaci ɓangarorin da su fitar da sharuɗa na ƙarshe na yarjejeniyar tsagaita wuta da kuma waɗanda aka yi garkuwa da su, wanda kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da shi. Yayin jawabinsa a zauren Majalisar Ɗinkin Duniyar, inda ya taɓo batutuwan matsalar tsaro a ƙasashen Afirka da sauyin yanayi da kuma bayyana buƙatar samar da kujeru na dindindin ga Afirka a kwamitin sulhu na Majalisar, mataimakin shugaban Najeriya Kashim Shattima, wanda ya wakilci shugaba Bola Tinubu, ya ce ƙasashen Afirka sun tashi tsaye wajen shawo kan matsalolin tsaro da suka addabi nahiyar.
We are making concerted efforts to contain and roll back this threat.
Mun haɗa kai wajen ganin mun daƙile wannan barazana ta tsaro, babban taron da Najeriya ta jagoranta na ƙasashen Afirka don yaƙi da ayyukan ta'addanci a watan Afrilu da ya gabata ya nuna alamun ne da za a samu nasara a yaƙin da ake yi da ta'addanci. Yayin da babban taron na Majalisar Ɗinkin Duniya ke gudana, Isra'ila ta ƙara yin lugudan wuta a kan mayakan ƙungiyar Hezbollah da take ta'auna su a ƙasar Lebanon ranar Talata, inda adadin waɗanda suka mutu a hare-haren ta sama tun daga ranar Litinin da ta wuce ya ƙaru zuwa 564, yayin da wasu 1,335 suka jikkata. A jumlance, Isra'ila ta ce ta kai hare-haren wurare 1,600, inda jami'an kiwon lafiya na Lebanon suka ce an kashe yara 50 a wurare daban-daban tare da mata akalla 94. Rundunar sojin Isra'ila ta ce har-haren da ta kai a ranar Talata ya shafi wurare da dama da ta'auna na kungiyar Hezbollah, ciki har da mayakan da ke da hannu wajen harba rokoki da dama a arewacin Isra'ila. Isra'ila ta ce daga cikin har-haren da ta kai a yankunan kudancin birnin Beirut ya kashe Ibrahim Muhammad Kobisi, wanda Isra'ila ta bayyana a matsayin babban kwamandan sojin Hezbollah da ke sa ido kan tsarin makamai masu linzami na Hezbollah. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an Ukraine sun faɗa cewa har-harar Rasha na ranar Talata a birnin Kharkiv na arewa maso gabashin Ukraine ya kashe mutum uku tare da jikkata fiye da 30. Magajin garin Kharkiv, Ihrob Tekhrov, ya faɗa a kafar Telegram cewa an kai harin a ɓangaren birnin da jama'a suka fi yawa. Abin da ke kewaye ya fashe a barandata, ɗaya daga ciki ya tsage, ɗayan kuma ya tarwatse. Akwai ƙara sosai, ina tsaye a hanya ina duba saƙo a wayata da ke cewa an harba roka a Lipsi, kawai sai gashi ya faɗo mana daga Lipsi. Harin da aka kai a kan birnin na biyu mafi girma a Ukraine ya zo ne a lokacin da shugaban ƙasar Vladimir Zelensky ke Amurka, wanda ya jawabi a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da tsakar ranar Talata.
Za mu buɗe taskar rahotannin namu na yau daga nan Amurka, inda shugabannin ƙasashen duniya suke halartar zaman babban zaurin Majalisar Ɗinkin Duniya na 79. A wannan zaman na biyu da ya gudana ranar Talata, an gabatar da muhimman jawabai da suka ja hankalin mahalarta taron. Kuma akan wannan batu ne na tuntuɓi abokin aikinmu Ibrahim Kalmasi Garba, wanda a halin yanzu yake birnin na New York, ta wayar tarho a game da waɗannan muhimman jawabai sai ya ce:
Aisha, kamar yadda in faɗa ɗazu, lalle ko an gabatar da jawabai muhimmai kama daga na shi shugaba Joe Biden, wanda jaddada muhimmancin kawar da barazanar yaƙi da makamin nukiliya ta wajen aiwatar da shirin takaita yaduwar makamai, ya kuma jaddada buƙatar wato a kare ƙasar Ukraine daga Rasha, da kuma shi wannan batu na yaƙi da dumamar yanayi da aka ce lallai na barazana ga rayuwar duniya ma baki ɗaya. Sannan kuma akwai jawabin mataimakin shugaban Najeriya Kashim Shettima, wanda ya ce ga dukkan alamu Majalisar Ɗinkin Duniya kanta tana fuskantar barazana saboda muradun wasu ɗaiɗaikun mutane da kuma na wasu ƙasashe da ke cin karo da muradun Majalisar Ɗinkin Duniya ɗin. Sannan ya ce ya kamata a faɗaɗa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a baiwa Afirka irin damar da ta dace da ita ko cancantar da take da shi a nan Majalisar Ɗinkin Duniya ɗin. Wasu ma na ganin kamar ƙoƙari yake ya gabatar da buƙatar Najeriya ta samu kujera ta dindindin ko wani abu mai kama da haka. Sannan kuma ya ce lallai dumamar yanayi na ɓarna, kuma an ga shaidar hakan a sassan Najeriya inda aka yi ta fama da ambaliyar ruwa, musamman ma kamar yadda aka gani a birnin Maiduguri, in kin tuna mutane da yawa sun mutu, an yi asarar dukiya ne yawa. Sannan kuma ya ce ya kamata duniya ta sa a kafa ƙasar Falasɗinu, a kuma kawo ƙarshen walhalun da Falasɗinawa ke sha. Wannan bayani da ya yi akan game da rikicin Gabas ta Tsakiya na ɗaya daga cikin abubuwan da lokacin da ma yi zaki ga mutane, na saboda ya yi magana mai ƙarfi sosai kan cewa lalle a kawo ƙarshen wannan rikici, sannan kuma a kafa ƙasar Falasɗinu. Sannan kuma mataimakin shugaban Najeriya Kashim Shettima ya jaddada muhimmancin yaƙi da ta'addanci da kuma inganta tsaro a faɗin duniya, musamman ma ƙasashe masu tasowa, kamar yadda za a ji a wannan jawabi nashi:
Insecurity is driving people into unprecedented hardship and misery that in turn affects the people's confidence in democracy. It is the duty of the international community to bring back confidence in democratic rule and constitutional order.
Kamar yadda aka ji, mataimakin shugaban Najeriya ya ce rashin tsaro na ɗaya daga cikin abubuwan da suka ruruta talauci a kasashe masu tasowa. Yace dan haka idan ana so a inganta demokradiya a kasashe masu tasowa, to lalle fa sai an inganta matakan tsaro. Shugaban Afirka ta Kudu Cyril Maposa shi ma jaddada wannan batu na kawo ƙarshen rikicin Falasɗinu da Isra'ila, sannan ya ce ya kamata a kafa ƙasar Falasɗinu a matsayin ɗaya daga cikin hanyoyin kawo ƙarshen wannan matsala ɗin. Sannan ya ce abin da ke faruwa da Falasɗinawa ya yi kama da abubuwan da aka musu a Afirka ta Kudu. Shi isa su 'yan Afirka ta Kudu suke tashi haikan suke goyon bayan Falasɗinawa. Mutane ba su san abin da suka gani ba, su kawai suka san abin da suka gani. Kuma lalle Falasɗinawa sun cancanci duniya ta tashi haikan ta taimaka musu kamar yadda yayi bayani. Sannan kuma ta bangaren taron ministocin kasashen waje da ke wannan kungiyar, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken kenan. Yawwa, shi ma dai taron dai ya fi mai da hankali na ministocin ya fi mai da hankali ne kan kare Ukraine, inda shi Blinken ya caccaki Russia ya ce dole a kare Ukraine, ya ce dole a ɗau mataki kan haɗa kai da ƙasashen Russia da Korea ta Arewa da Iran ke yi, saboda ba su da kyakkyawar manufa. Abinda suke yi na iya yin illa ga duniya baki daya.
Ibrahim Ka'almasi Garba kenan da bayanai a game da babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya na 79. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga kashin labaran duniya na biyu.
Iran ta ce ta yi imanin cewa sauran ma'aikatan da suka makale sakamakon fashewa a wani wajen haƙar ma'adinin coal a gabashin ƙasar sun mutu, wanda ya kai adadin waɗanda suka mutu a ibtila'in zuwa aƙalla 49. Wani jami'in agajin gaggawa na lardin Muhammad Ali Al-Kundini ya bayar da adadin waɗanda suka mutu a wani rahoto da gidan talabijin ɗin ƙasar Iran ya bayar a ranar Talata daga wurin haƙar ma'adinin da ke Tabas. Alƙalman adadin masu haƙar ma'adanan da ke cikin wurin haƙar ma'adanin a lokacin sun yi ta canzawa, tambayan da aka samu sulalar iskar gas ta methane a ranar Asabar wacce ta haddasa fashewar wani abu.
Muhammad Hafiz Babalake nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu, wanda zai kai mu Najeriya, inda ake ta fama da matsalar 'yan bindiga musamman ma a yankin arewacin ƙasar wanda yake ƙarewa, duk da ƙoƙarin da jami'an sojin Najeriya suke ta yi a filin daga. A 'yan makonnin baya ne wasu jaridun Najeriya suka wallafa labarin yadda wasu sojojin ƙasar suka nemi barin aiki bisa dalilan da suka alakanta da matsalar 'yan bindigar. Rahotanni da hukumomin tsaro suka musanta. A wata tattaunawar da na yi da Wing Commander Musa Isa Salmanu a ofishinmu a nan Amurka yayin wata ziyarar da ya kawo mana, na tambaye shi yadda ya kalli wannan al'amari.
To, shi aikin soja kaman kowane aikin gwamnati ne. Akwai ran da za ka shiga aikin, akwai shekarun da za ka yi aikin, sannan akwai ran da za ka bi wannan aikin. Idan aka zo ɗaukan sojoji, akwai abin da ake ce ma intake, kaman sojoji, ƙananan sojoji, wato kurata. Akwai abin da ake ce mai intake, akan ɗauki kusan daiman lokaci za ki ji kusan dubu uku dubu shida depending on me ake nema a lokacin da sauransu. To, ki ga mutane da suka shiga soja rana ɗaya kusan mutane a ce 2,000, mu ɗauka a 1,000 ma. Bayan shekara 35 ai rana ɗaya suka shiga aikin, saboda haka rana ɗaya za su shiga takala 35, rana ɗaya za su ce dukansu za su bari. Saboda haka mutane ba su la'akari randa mutane suka shiga wannan soja. Kawai tunanin da ake randa suka ce a to mu fa mun bar soja saboda mun bar gidan soja, dokan aiki ta kai ce mun kai wa'annan shekarun ko 35 ko kuma 60 za mu bar gidan soja, sai a ce a saboda ko lalacewa ko taɓarɓarewar al'amura ko kuma rashin nuna rashin jituwa ko kuma rashin jin daɗin aiki sun ce za su bar aiki. Ba haka ba ne. Lokaci ne na barin aiki, kamar yadda kowa ke barin aiki za su yi ritaya za su tafi. Kuma a kaman kowane aiki, akwai wa'anda ba su kai wa'annan shekaru 35 ɗin ba ko kuma shekaru 60, saboda dalilika da yawa, wasu rashin lafiya, karki manta aikin soja aiki ne na mai karfi, aiki ne na mai lafiya da sauransu. Akwai wanda rashin lafiya, akwai wanda kuma wasu dalilai na iyali na da sauransu wanda dai ba za a rasa ba, ƴan adam ne wanda su ma za su aje aikin kamun lokacin. Abinda za a lura shine cewa nawa ne mutanen da suka bari saboda wannan karewan lokacin nasu.
To idan aka ce sun bari din, wai rubutawa suka yi za su bar aiki, ba wai cewa aka yi su bar aiki lokacin aiki yayi ba.
A'a, ai shi akwai yadda ake yin komai, komai na da nashi yadda ake yin shi. Idan lokacin yayi, ka san cewa ranar 25 ga watan Yuni ka shiga aikin soja. Ranar 25 ga watan Yuni na shekaran da zaka shiga 35, sai gidan soja za su cika rubuta voluntary retirement, ko kuma kai da kanka zaka cika form. Kai da kanka zaka cika form. So wannan set din naku, za ku cika form dukanku, ku ce to gashi mun kai wannan zamu bar aikin soja. To akwai abin da ake cewa voluntary retirement. So shi voluntary retirement, kamar yadda sunan ya faɗi, shine cewa ni ne nake son na bar aikin. Saboda haka idan aka ce ba a basu rubuta wannan form din ba, kaman kuransa akai. Shi yasa za a ce a dukan su rubuta form sun ce za su.
Rashin fahimta ne na tsarin aikin soja.
Aikin soja akwai wannan sosai.
Wing Commander Musa Isa Salmanu kenan a tattaunawar shi akan batutuwan tsaro a Najeriya. Kada dai a sha'afa muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Wata sabuwar baraka ta bulla a jam'iyyar APC mai mulki a jihar Sokoto, inda ta kai ga wasu jami'ai da shugabanni ajiye mukaminsu. Jama'a assalamu alaikum. A kwanan nan ne wasu wasiƙun ajiye aiki na wasu jami'an gwamnati da na jam'iyyar APC a jihar Sokoto suka yi ta zagayawa a kafafen sada zumunta, wanda ke nuni da wata babbar dambarwa da ta bulla a jam'iyyar mai mulki a jihar Sokoto. Wannan baraka ta samo asali ne sakamakon wata takaddama tsakanin ɓangaren gwamnan jihar mai samun goyon bayan uwar jam'iyyar ta jiha, da kuma ɗan majalisar dattawa mai wakiltar mazaɓar Sokoto ta Gabas, Sanata Ibrahim Lamido.
Sunana Muhammad Umar Sanagi Gane, APC Chairman Gwalba Local Government. Na ɗauki wannan matakin ne duba da rashin adalcin da ake mana a zama na shugaban jam'iyyar APC, zan duk abin da ake na jam'iyyar ba za a sanar da ni kuma ba za a yi da ni ba. Da haka na ga cewa ban ga dalilin da yasa zan tsaya ba. Na tsaya neman takarar na chairman party, zan chairman na local government, aka zo ana tafiya sayar da ina cewa lami ne ke yi. To da fa za a rije kawai ne zai ke decision din cewa bayan ajiyar su abubuwan su. A duk inda za a ce mutum yana shugaban jam'iyya, ya kamata a ce ko da yana interest in shiga abu, tunda ba zaɓe an ka ce za a yi ba, promise an ka ce an ka yi ba, ai ya kamata a ce tunda an ci ga wanda an ka ba takara. To duk abin da biyu na jam'iyya kamata a zaman kai a zama na shugaba, a kira ni a sadda ni cewa in zo a yi an ga za a zo a yi kaza. Wannan ba a kira kuma ba a sadda ni. To fa za a yi zan yi amfanin shugabancin kenan.
To ko wannan yana da alaƙa da siyasa da yake ana ganin cewa kamar kuna da biyayya ga ɓangaren Sanata Lamido a cikin jam'iyyar APC?
Kwata oke, akwai wannan bayan da kai na biyu kenan, tambayar da kai na biyu kenan, ko da kana ina ganin za ka sake da ke akwai ne tsakanin shi Sanata Ibrahim Lamido da ainihin ita gwamnati. Mu a zama na shugaba, ai an kira mu aka kawo matalla shi Ibrahim Lami da cewa da shi a ɗan takarar mu, haka muka shiga mulun gusa kuma muka tallace shi. Haka ban ga dalilin da mutum wani mutum zai zo ya ce mana sa mana ƙiyayya da kanina da shi ba. A zama na ɗan jam'iyya, shi ɗan jam'iyya ne, mu ɗan jam'iyya ne, kuma cikin jam'iyyar APC yake. Don haka na aji ne saboda ganin cewa an ce mun Lami, kuma Lami da muke kuma shi za mu yi, kuma shi za mu yi. Ai yana son ka sanin cewa Allah yake bani mulki wanda sa da su lokacin da su. Da haka mu muna cikin jami'ar APC da shi Ibrahim Sanata Lamido, da haka mun dauki cewa dan APC da ɗan APC muke da abin da ta haifa za mu goya alamu.
Wasu majiyoyi sun shaida wa muryar Amurka cewa takaddamar ta soma ne, yayin da shi ɗan majalisar dattawan ya ƙi amincewa da kasancewa abin da suka kira ɗan amshin shatan gwamnatin jihar. Lamarin da ya sa ɓangaren na gwamnatin jiha da jam'iyyarsu ta APC suka shiga faɗa da sanatan, wanda aka ce yana yin gaban kansa wajen tuntuɓa da mu'amala da al'ummar mazaɓarsa. Wannan lamari ya yi ƙamari har ya faɗaɗa zuwa ga wasu manyan hannun damansa da ke cikin gwamnati, lamarin da ya sa su kuma suka yanke shawarar ajiye mukamansu Ghana kuma a cikin takardun ajiye ayyukan da suka gabatar sun bayyana karara cewa suna goyon bayan dan majalisar dattawan. Daga cikin waɗanda suka ajiye bukamansu akwai mai baiwa gwamnati shawara na musamman da shugaba da sakatare na jam'iyyar ta APC a karamar hukumar mulkin Gwadabawa da daraktan kula da sha'anin mulki na karamar hukumar Tangaza da shugaban matasa na jam'iyyar a karamar hukumar Isa da dai wasu jami'an gwamnati da na jam'iyyar a matakin kananan hukumomi da ke yankin na gabashin jihar Sokoto.
Ni dai ba suka ne ba ga inda na bari na cewa ga abin da aka yi min ko abin da ya kama da haka. Amma kowa na faɗa ma duniya cewa ni dalili na kawai ra'ayina ya yi daidai da ra'ayin shi da kuma abin da zamani ke tafiya da shi ga abin da ya shafi siyasar Najeriya. Siyasar Najeriya yanzu ta kai ga ainihin talakawa sun fara wayewa sun fara gano kamata su siyasa su. Shin wanda ka san su ya kamata su bi ko wanda suka so? To fatan ainihin na siyasa ta Ibrahim Lamido wadda ya fito da ita an san bako ne shi ko a ce mai amincewa ne da siyasa wadda sun gati waɗanda ka cewa. Amma mu a wurin mu mun doki cewa ba mu amincewa ba ne ya zan gogage. Tun da ni dai as far as I'm concerned misali na san an fara siyasa tun tsakanin public lokacin su shagari ita ne sai wayewa da ita misali. To har za kuwa yanzu ban san wani sanata ba wanda an ka taɓa zaɓen mu ainihin Sokoto East wanda ya amfani ainihin mutanen da sun ka zaɓe shi wanda ya kai ga Ibrahim Lami ban san shi ba wallah. In kuma akwai shi wanda ai san abin da mutaye to yau ba shi kuma abin da ya zaharance shi ga cigabi ne ka nemi common man da a ce kana ayyan wanda za ka yi ka shigo Isa ko Goron ko Sabon Birni ko cikin gabacin Sokoton ga ɗaya kai hidda talaka ka ce kai talaka ne kai ordinary ne ka san wanda aka ce Bala Amidu mai an hannu ne gare ka wallahi sai ya faɗa ma cewa wannan ɗa Ubangiji Allah shi mai albarka.
Ana rabu lice baka ganin kamar yanzu su waɗanga mutanen da ke biyayya ga shi Lami da suka aje aikin su baka ganin kamar an ji na gana za a yi fada da gwamnati?
Eh to ai kaga misali abinda ka haura guda ne gwamnatin ka nuna ma cewa Lami da kake ko gwamnati ni kuma abin da na sani misali tun ina adawa na san ko na san rawar da gwamnatin tatta ko kuma na san rawar da Lami da gudan hali nika ga labari su AP sun faɗin garawar da ainihin Lami da taka mai AP to sai aka waye gari wanga abai fito domin mai su magoya baya a kowane lokaci suka haddasa bala'i tsakanin babba da babba a kasa samun zaman lafiya domin in ba ka na sun karɓi abincin su ba ya tuwa. To waɗanda ka yi wannan sana'a su sun ga ƙarwan al'amarin tun ana ɓoyan hankula ana cewa abin ba haka nan shi ke ba haka nan shi ke ba to gashi yanzu za ta bayyana. Tun da inda zuwa a waya gari wanda how the whole SA na gwamnati na iya aje aiki ya ce ya bi ainihin sanata misali ya bi ainihin ban gwamnatin misali wadda aka jiha misali wadda ta ba shi appointment kaga akwai magana. Kaga kenan ya hagan suwa da abin da ainihin sanatan ka yi mai bisa abin da gwamnatin ka yi shi.
To shin menene gaskiyar zargin rashin adalci da kuma kallon wata barazana da bangaren gwamnati da jam'iyyar suke yi wa dan majalisar dattawan Ibrahim Lamido da magoya bayansa? Isa Sadiq Acheda shi ne shugaban jam'iyyar APC na jihar Sokoto.
Ya sani mu ba mu da wani bangaren Lamido abin da muka sani a hakon Lamido. Ibrahim Lamido ne wanda ya takara sanata kuma Allah ya bashi nasara a ƙarshen jam'iyyar APC kuma ni a zon ɗina fito sannan kowane irin goyon baya ya kamata a bashi mun bashi ya Allah ya kai shi inda suke yanzu musamman ƙananan hukumominmu dukkan mu zaɓe shi kuma bisa ga ya Allah ya zama santa sosanin mu dan jam'iyyar APC ne kuma jam'iyyar APC ke wakilta a sanat. Shi chairman na Gwadabawa na jam'iyyar APC har yanzu ni ban san ya aje mukamin shi na chairman na jam'iyyar APC ba domin ni bai bani takarda ba a matsayina na chairman na jam'iyya na jiha kuma ni ga social media ma da ake magana ban gani ba amma dai na sani ka sani mu jam'iyyar mu ta APC jam'iyyar ce mai bin ka'ida idan har kana rike da mukami ko na jam'iyya ko na gwamnati idan za ka yi takara to akwai abin da doka ta ce shine ka aje mukamin nan kamin ka taho kai takara sannan da ka tani da ka tambaye shi akwai lokacin da muka kira meeting na jam'iyya ba kire shi ba sannan a matsayin shi na shugaban jam'iyya da kowane irin shugaba kamar ni kamata yayi zan mai kokarin hada kan jam'iyya ba mai kokarin kawo bangare ga jama'iya ba. Mu wala ba mu san wani maganar Lamido ko maganar wani ba, illa dai maganar jama'iya muke. Amma dai ni a matsayina na shugaban jama'iya dole ya mai discipline bisa ga ya tafi ya raba mana jama'iya biyu, ya dauko bangare ya kama ya shiga bangare shi, to mene ne bangare? Ai ba maganar bangare. Sannan in kana shugaba babu magana ka ce wani makina ne ko wani masoyina ne, dukkan wanda abiye da kai ya kamata kai hankuri da shi. Ni dan karamin hukumar mulki ta wurin ne, sannan karamin hukumar mulki hun ta wurin ga lokacin da aka yi zabe kusan tana cikin karamin hukuma wadda tabba mai girma sanata Lamido ƙuri'arta bai samu ba a kananan hukumomi. Mu ba mu san wani bangare tsakanin mu da shi ba. Babu duk wani abin da activities da aka yi, babu abin da zamu yi na jama'iyya wanda ba mu aika mishi ba, babu. Amma dai a matsayin shi da zama na sanata, in yana da program wanda yake son yayi shi na yin abin shi. Mu ba mu da irin wannan dictatorship da restriction na cewa sai kai muna kaza ko sai kai kaza. Zaka ga mu wurin bukin shi ko kuma wasu mun durin bukin shi idan an gayyace su. Akwai shamomin mu na jama'iyya, akwai mutanen mu da yawa da ƴaƴan jama'iyyar APC sun zo su kalle cewa wannan buki.
Amma su ma ana rade raden cewa kamar sun bi shi ne.
Shi ne kai maka to magana an biwa. Tun babu wani to shi awwa. It's only shi kawai sanata ne zababbe. Apart from being sanata zababbe, ni ne na cikin it's only a member na jama'iyyar APC. Member ne kawai. Bayan membership na APC bai da wani abu cikin jama'iyyar APC. Member ne kawai, an ordinary member wanda ya takara ya ci zabe. That is all. To an bi shi a matsayin wa an kabi shi.
Masu saurare, a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Muhammad Nasir, sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
To gaida Murtala, wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Aisha ga labaran a takaice. Shugaba Joe Biden ya yi amfani da jawabinsa na ƙarshe a zauren babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya wajen yin kira da a samar da zaman lafiya a ƙasar Lebanon da kuma kawo ƙarshen rikici a Gaza, al'amura biyu da masu sharhi ke ganin da wuya su faru a nan kusa. Yayin da babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya ke gudana, Isra'ila ta ƙara yin lugudan wuta akan mayakan ƙungiyar Hezbollah da take ta auna su a ƙasar Lebanon a ranar Talata, inda adadin waɗanda suka mutu a hararin ta sama tun daga ranar Litinin da ta wuce ya ƙaru zuwa 564, yayin da wasu 1,335 suka jikkata. A jumlance, Isra'ila ta ce ta kai harhara a wurare 1,600, inda jami'an kiwon lafiya na Lebanon suka ce an kashe yara 50 a wurare daban-daban tare da mata aƙalla 94. Jami'an Ukraine sun faɗa cewa harharar Rasha na ranar Talata a birnin Kharkiv na arewa maso gabashin Ukraine ya kashe mutum uku tare da jikkata fiye da 30. Magajin garin Kharkiv, Yehov Terekhov, ya faɗa ta kafar Telegram cewa an kai harin a ɓangaren birnin da jama'a suka fi yawa. Iran ta ce ta yi imanin cewa sauran ma'aikatan da suka makale sakamakon fashewa a wani wajen haƙar ma'adanin coal a gabashin ƙasar sun mutu, wanda ya kai adadin waɗanda suka mutu a Ibtila'in zuwa aƙalla 49. Wani jami'in agajin gaggawa a lardin Muhammad Ali Al-Khundini ya bayar da adadin waɗanda suka mutu a wani rahoto da gidan talabijin ɗin ƙasar Iran ya bayar a ranar Talata daga wurin haƙar ma'adanin da ke Tabas. Matan ƙasar Afghanistan da magoya bayansu na ƙasa da ƙasa na yin kira da a saka su a cikin duk wata tattaunawa kan makomar ƙasar ta Afghanistan a daidai lokacin da ƙungiyar Taliban ke ƙara takura mata a ƙasar.
Masu sauraro, da takaitattun labaran ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai kuma zuwa can an jima a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Dadi Balawe da ya shirya ya kuma bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Jimmy Cook, ni Aisha Mu'azu nake muku sallama. Ma'assalam.